Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Talata 25 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da bayyana shakku dangane da yadda gwamnatin jihar za ta sarrafa naira biliyan 15 da ta ciyo bashi daga guda cikin bankunan kasuwancin kasar.
To ina tabbatar maka cewa wannan kudi da ake nema yadda za a yi amfani da su mun yi wa al'umma alƙawari za mu yi amfani da kudin nan yadda ya dace kuma za mu dinga fadar yadda muka yi da su daga lokaci zuwa lokaci.
Bayan haka kuma babbar kotun tarayyar Najeriya ta yanke hukuncin daure shekara 7 ga tsohon kakakin jam'iyyar adawa ta PDP Walisa Metu kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana a yau.
I bade laifi an bashi ya bada ne a siyasa duk kudin siyasa idan aka ba mutum ya bada ba yau laifi bane.
Yau kan wannan batu ne zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Ya kuke kallon hukuncin da kotu ta yankewa tsohon kakakin PDP wato Walisa Metu bayan da aka same shi da laifin karban kuɗi sama da miliyan 400? Lambar za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Daga nan kuma muna nan tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jiya da duniyar ta yini.
To jama'a assalamu alaikum. An shiga yanayi na jimami a kasar Masar bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Hosni Mubarak a yau Talata. Mubarak ya rasu yana mai shekara 91. Ya kuma taka rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin Gabas Tsakiya gabanin a hanbar da gwamnatinsa a guguwar sauyin da ta ratsa a kasashen Larabawa. Marigayin ya kwashi shekara 30 yana mulkar kasar ta Masar kuma kamar sauran kasar shugabannin kasashen Larabawa. Mubarak ya mallaki wato ya mulki kasar ta Masar tamkar mallakin sa inda aka zarge shi da baiwa ƴan uwansa da abokansa mukami masu maiƙo tare da yunkurin ganin ɗansa ya gaje shi. Hussein Abdulrazak shine tsohon shugaban jam'iyyar Tagammu mai ra'ayin mazanja.
The most important objective he sought is to achieve stability and security.
Yace abubuwa muhimmai da Mubarak ya fi mai da hankali akai a lokacin yana raye sune samar da daidaito da kuma tsaro. Hukumar da ke yaki da yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a samu barkewar cutar coronavirus a nan. A yau Talata ƙwararriya a hukumar ta CDC Dr. Nancy Mezonia ta ce an wuce shallin dasa alamar tambaya ko za a san barkewar cutar a nan Amurka. Mutum da ake a yanzu shine yaushe za ta barke. Ta kuma ce Amurkawa su kwanda shirin cewa ɓullar cutar za ta yi matuƙar shafar harkokinsu na yau da kullum. Tana mai cewa ba za su iya hasashen girman yadda cutar za ta yaɗu a sassan ƙasar ba. Gargaɗin na hukumar ta CDC na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a yau Talata cewa ƙasashen duniya su fara tunanin hanyoyin da za su tunkari cutar idan ta ɓarke a yankunansu. Hakan dai yana faruwa ne kuma yayin da shugaban Amurka Donald Trump a yau Talatar ya ce an dasa matakan daƙile yaɗuwar cutar duk da cewa ya nemi dala biliyan 2.5 daga majalisar dokoki a matsayin kuɗaɗen da za a ajiye su idan buƙatar gaggawa ta taso a yakin da ake da cutar. To jami'a Italiya ma na can suna faɗi tashin ganin sun daƙile yaɗuwar cutar wacce ake wa laƙabi da COVID-19 bayan da a yau Talata aka samu wasu mutum biyu da suka kamu da cutar a Tuscany da Sicily dake da tazarar ɗaruruwan kilomitoci daga arewacin ƙasar da aka hana shige da fice a wasu garuruwan yankin bayan da mutum 7 suka mutu sanadiyar cutar. Rashin cikakkun bayanai kan inda cutar ta samu asali a arewacin yankin Lombardy da Veneto sun sa jami'an kiwon lafiya ƙasar suna farautar mutum na farko da ya fara kamuwa da cutar wanda aka wa laƙabi da patient zero saboda ba a san wane ne ba. Wannan na kuma faruwa ne a daidai lokacin da Afghanistan ita ma ta bayyana samun mutum na farko da ya kamu da cutar. Farozuddin Feroz shine ministan kiwon lafiya a ƙasar ta Afghanistan.
I announced the first case of coronavirus in the province.
Yace ina mai sanar da ku cewa a karon farko an samu ɓullar cutar coronavirus a lardin Herat mun kuma keɓe mutumin a wani asibiti. Jam'iyyar DPP mai mulki da ɗaya daga cikin jam'iyyun adawa ta UDF a ƙasar Malawi sun haɗe wuri guda domin tunkarar zaben shugaban kasar da za a saki a watan Mayu. Masu lura da al'amuran siyasar kasar sun ce manufar wannan hadaga ita ce a samu sama da kashi 50 na adadin kuri'un da za a kada. An kafa gamayyar ce kwana guda bayan da majalisar dokoki ta ayyana ranar 19 ga watan Mayu a matsayin ranar da za a yi sabon zaben bayan soke wancan zaben da aka yi a watan Mayun bara, wanda shugaba mai ci Peter Mutharika ya lashe da kyar.
We are both democratic, peaceful, and development-oriented parties.
Shugaba Mutharika kenan yake bayani kan hadakar, inda yake cewa mu jam'iyyu ne na demokradiya, muna kuma son zaman lafiya da ci gaban kasa, muna kuma da muradi daya na ganin mun inganta rayuwar 'yan kasar Malawi.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To al'ummar jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da bayyana shakku dangane da yadda gwamnatin jihar za ta sarrafa naira biliyan 15 da ta ciyo bashi daga guda cikin bankunan kasuwancin kasar. Sai dai mahukuntan jihar sun ce za a yi amfani da kudaden ne wajen aiwatar da shirin gwamnati na ilimi kyauta daga matakin sakandare kai har zuwa ma primary. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kimanin makonni biyu da suka gabata ne majalisar dokokin jihar Kano ta amince da ciho bashin kamar yadda bangaren zartarwa na gwamnati ya bukata ta cikin wata wasiƙa ga majalisar.
Babu shakka mun yi furci cewa ilimi a jihar Kano kyauta, ilimi a jihar Kano dole, daga matsayin primary zuwa matsayin secondary, tunda mun yi kuduri kuma in Allah ya yarda za mu yi nasara, kuma mun fara samun nasara. To muna ganin wannan abun ba zai yiwu da irin kudaden da muke samu suke zuwa daga Abuja kawai ba, dole sai mun hada da masu taimakawa ilimi a kasashe masu tasowa da kuma bashi wanda yake za mu iya biyan sa a cikin lokaci. To kaga akwai magana ta ƙarin ajujuwa, akwai kuma maganar kayan koyarwa, akwai maganar ɗaukan malamai, akwai kuma maganar wasu guraren ma babu ma makarantu.
Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan, sharaɗan da aka gindaya wajen ciyo wannan bashi sun nuna cewa an rataya biyan kuɗaɗen ne a wuyan ƙananan hukumomin jihar guda 44, la'akari da cewa dama gwamnati za ta ciyo bashi ne a madadinsu. Sai dai kuma da Yahaya Shu'aibu Ungogo da ke sharhi kan lamuran ilimi a jihar Kano na cewa,
to yanzu misali an ba kowace ƙaramar hukuma naira miliyan 100 kun suka kare kuma fasmi a gari na za a samu a ci gaba, sannan kuma kudin ƙananan hukumomi na da me ake da su? Ba wanda zai ga ma cewa daga inda ƙananan kudin ƙananan hukumomi suke tafiya. To wannan miliyan 100 kuma in an kawo ta a ina za a sata, sannan su waye za su yi amfani da ita? Shin kudaden da ƙananan hukumomin jihar Kano suke yi, kowa ya riga sun abin da ke faruwa baya, ana ganin hakika cewa ƙananan hukumomi suna iya samun da wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa ga al'umma su, amma yanzu babu. Kuma an ce za a kawo naira za kowace ƙaramar hukuma za a ciwo mutanen naira miliyan 300 ba tare da jin ra'ayin al'ummar ba. Lokacin gama ɗaya a Kano in ka ajiye mata 15 biliyan za ta cinye akan harkar gina ajujuwa.
Shi ma Honorable Anas Abdala guda cikin talakawa a jihar Kano ya ce,
ni a matsayina na ɗan jihar Kano kuma wanda jam'iyya ta ce take mulki gwamnati na ce ba na goyon bayan a ciwo wannan bashin. Da an tambayi ra'ayina ba zan ba da goyon bayan a ciwo bashin nan ba. Yau inda kamar misali gwamnati za ta aro kuɗin nan naira biliyan 15 sai ta zo ta kafa wasu makarantu ko a shiya, sai ta ce to kowace makaranta a misali za a dinga biyan duk wata uku kowace yarinya za a dinga biya mata kuɗi kimanin naira 30,000. Domin me za a kafa makarantun ne a kuɗin bashi har sai mun biya adadin wannan naira biliyan 12? Dan haka duk wanda yake son ya kai yarsa ina da hali ga guri nan. To kaga in aka gama biyan kuɗi to kuma sai a bar mu waɗannan makarantu su zama na gwamnati. Amma yanzu magana kake ta kaje ka aro naira biliyan 15, baka san ranar da za a je a biya ba.
To amma gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnati ba za ta baiwa talakawan Kano kunya ba game da wannan batu.
To ina tabbatar maka cewa wannan kuɗi da ake nema yadda za a yi amfani da su mu na yi wa al'umma alƙawari. za mu yi amfani da kuɗin nan yadda ya dace, kuma za mu dinga fadar yadda mu kai da su daga lokaci zuwa lokaci.
Rahotanni sun ce yanzu haka dai ana dab da karɓo waɗannan kuɗaɗe naira biliyan 15 tun bayan da majalisar dokokin ta bayyana goyon baya da kuma amincewarta game da wannan batu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kamar yadda kuka ji a shirin namu na rana a yau, a Nigeria wata babbar kotun Abuja ta yanke hukuncin ɗaurin shekara 7 ga tsohon kakakin babbar jam'iyyar adawa ta PDP, Olisa Metu. Ga Nasiru Adamu Elhikaya da ƙarin bayani.
Babbar kotun tarayyar Najeriya Abuja ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 7 ga tsohon kakakin jam'iyyar PDP mai adawa, Mr. Olisa Metu. Kotu ta samu Metu da laifin badaƙalar da ta kai naira miliyan 400 zamanin tsohon gwamnatin shugaba Jonathan.
I have never done anything to perjure in court or to give the court false impression.
Metu wanda shigo kotu yana dingishi, ya taɓa nuna ɓacin rai ga yadda aka nuna ya yaudari kotu da fakewa da rashin lafiya.
Those are strong words to say that I misled the court. Those are very strong words.
Wannan babban zargi ne fa a ce na yi wa kotu ƙarya. In ji Metu biyo bayan wani zaman kotun da a lokacin ya faɗi magashiya. Metu ya sha musanta aikata ba daidai ba ga kuɗin da ya ce ya amince ya karɓa, amma da umarnin tsohon shugaba Jonathan ta hanyar ofishin tsohon mai ba da shawara kan tsaro Kanar Sambo da Suki, da aka nemo Jonathan don ba da bahasi. Yanzu dai za a jira a ga Metu zai samu damar ɗaukaka ƙara ne ko kuwa a'a. Justice Aban Okon ne ya yanke hukuncin bayan samun Metu da duk-tuhuma huɗu da hukumar yaƙi da cin hanci AFCC take yi masa caji. Akilu Abdullahi Jigunu ɗan PDP ne da ya shaida shigowar Metu kotu gabanin yanke hukuncin. Ya ce ba yi wa Metu adalci ba.
Na gan shi normal a matsayin shi na ɗan wannan PDP, kuma da ya samu rashin lafiya a kan kafan shi. Kuma ina jefa kafa kuma yana da matsala da ciwon kafa. Sai aka da zo kuma je wannan muguwar labari ban ni ban jaɗi a rayuwa na ba matsayin ɗan wannan PDP.
Yin hakilu Abdullahi Jigunu me yasa za ka tausaya masa saboda shi ɗan PDP ne? Me yasa baka duba laifin da kotu ta same shi da
shi? I bai da laifi an ba shi ya bada ne. A siyasa duk kuɗin siyasa idan aka ba mutum ya bada ba yi laifi ba ne. Na farko kenan ba accounting. Yanzu idan misali wani gwamnati ta kau, idan wannan gwamnatin Buhari ta kau, to wanda za a kama a ɗaure duk bazaran ƙasar nan sai ya cika da mutanen APC. Saboda sun yi wadaƙa da dukiyar jama'a.
Hakilu Abdullahi Jigunu, kai ba kotu ba ne, kuma inda za ka yi irin wannan zargin kai ma sai ka kai ƙara.
Ai ba zargi ba ne, gaskiya ɗaya ce. Ai ɗaya ce ba zargi ba ne. Kuma ina tabbatar maka Allah nuna mana wannan za ka ce yau ƙarfi da ni. Na gaya maka wannan magana Allah nuna mana wannan shekara. Ina tabbatar maka Allah zai nuna mana ranar. Kuma Allah sai ya saka ba duk ɗan PDP da ka bashi ba da ake shi ba wallahi.
Wannan hukunci bai zama irinsa na farko ba a Abuja, inda kotun birnin tarayya ta yanke hukuncin ɗauri ga tsohon gwamnan Filato Joshua Dariye da na Taraba Jolin Nyami, da a halin yanzu suke gidan yarin Kuje da ke Abuja. Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Masu sauraro, yau akan wannan batu za ku kira domin ku bayyana ra'ayinku. Ya kuke kalla hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar PDP Olisa Metu bayan da aka same shi da laifin karɓar kuɗi sama da miliyan 400. Amma kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar.
Ubangidana da za ka ɗauki zance na, a rado Allah da ka hai hasashe na. Da bautar zuciya da ba ta tsirarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗauka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin mu. domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To, mun samu waya daga Niger. Wa muka samu ne daga Niger?
Ma tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To, Malam Ibrahim mai wankin hula, to menene naka maudu'in?
To, sai dai afuwa saboda bana kusa da radio ban ji takamaiman abin da kuke tattaunawa ba.
To, muna tambaya ne muka ce ya kuke kallon hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar PDP Olisa Metu bayan da aka same shi da laifin karbar kuɗi sama da miliyan 400.
To, ni ra'ayina akai, na farko dai akwai adawa, sannan kuma na biyu amunan Najeriya in dai a tallaka ne ya san da cewa duk wani wanda aka kama da laifi a Najeriya, ko da an ci azartar mishi da hukunci, hukuncin nan ba wani mai dorewa bane ba. Ba abin da muka fi so idan aka kama mutum ya yi laifi, ya saci kuɗi irin waɗannan, adawa da kuɗin na aiki a aikace a cikin ƙasa. Shine kawai gurin mu kuma shine abin da zai mana farin ciki a rayuwa, amma dan an ci ayanki an zartar mai da hukunci, wannan mu da ai da kara ai duka ɗaya ne gare mu, saboda ba shi muke so mu gani ba.
To, shikenan, mun gode. Yanzu kuma ga kira daga Gombe. Wa muka samu daga Gombe?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To, Malam Ayuba, bari mu ji ta bakin ka.
To, ra'ayina dai abinda aka masa yayi daidai, sannan kuma duk wani wanda ya sa ya taba kudin gwamnati ko kuma yayi wani almundahana ko shi wane ne muna so ayi adalci a yanke masa hukunci, ko a wani jam'iyya yake kuma duk matsayinsa. Idan aka yi haka an yi adalci, yin haka shine zai sa kasar mu ta zauna lafiya. Daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi, sannan akwai wasu masu sauraron ku a kafin ma da ake suna muku fata alheri. Akwai shi kansa Alhaji Kot Sarkin Aska da kuma Sarkin Ladanu ma da ake suna muku fata alheri a tashi lafiya. Mun gode.
To, mun gode Malam Ayuba. Yanzu kuma ga kira daga Kaduna. Wa muka samu daga Kaduna?
To, Malam Ayuba barka da sauka. To, Hajiya sunana Murtala, Allah kiran ku daga garin Rigasa Kano ta arewacin Najeriya.
To, Malam Murtala, bari mu ji ra'ayinka.
To, a ra'ayina abinda muke tunani, mu tun farko-farkon wannan gwamnati mai albarka ta mu ta APC muke so tun shekaran farko mu ga ana yan kamo ƙwayayen gwamnati da na adawa da kuma jam'iyyar da ke mulki don ba za a rasa ba. To, amma ga shi wajen shekara biyu dai mu ji an kama ɗaya bayan shekara uku an ce sauran ina suke ne, shi kaɗai ne kawai mai laifi, wai a cikin ko jam'iyyar adawa ko mai jam'iyyar da ke mulki ne. To, ya kamata FCC ta san mu talakawa muna kallon ta, in tana aiki muna gani, in ma ba ta yi muna gani, amma ya kamata ya aiki duk mai laifi ko a ina yake a kamo shi aman kuɗin nan, kuma ya ajiye mana kuɗaɗen mu a bankinmu. Fatan za ku tashi lafiya.
To, madalla, mun gode Malam Murtala. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Ga kuma mun sake samun kira daga Kaduna. Wa muka samu daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam. Wa muka samu daga Kaduna?
Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To, Alhaji Musa, bari mu ji naka ra'ayin.
To, gaskiya al'amari irin wayannan dai abubuwa dai aka ce kotu ce dai, ba ka da wata magana. Amma da mu dai abin da muke kira kotunan Najeriya, in ba ku ne yau ba ku ne gobe ba. Kuma ita mulki da haganta Allah yana ba kowa mulki da hagani. Da haka ne abin da nake duba irin wayannan, a kama wancan, a ɗaura wancan, a kama wancan, ba fa shi ne 'yan ƙasa suke so ba. Mu abin da muke so a Najeriya mu ga komai ya daidaita, matsalar tsaro ta kauce, talaka ya daina fama da ƙuncin rayuwa, ita ce kawai mu fita a Najeriya. Amma duk irin wayannan ana rima a ɗauke hankalin al'umma ne, a ce an kama wancan babba, an kama wancan, mu ba shi ne muke so ba. A tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To, Malam Da, mun gode Alhaji Musa. Wato tambayan da muka muku a yau shine, ya kuke kallon hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar PDP Olisa Metu bayan da aka same shi da laifin karbar kuɗi sama da miliyan 400? Gashi kuma mun sake samun wani kira. Wa muka samu ne? Daga ina muka samu kira? Assalamu alaikum. Mun samu kira daga Yola. Wa muka samu daga Yola?
Wanda kuka samu sunansa Alhaji Adamu daga Jimeta.
To, Alhaji Adamu daga Jimeta, menene naka ra'ayin?
to ra'ayina dai shine tsakani da Allah hukuncin nan ba yi masa adalci ba.
Amma na da muku zaka dan rage radio ka ne naga kaman
ƙarin
yawa to.
Na kace.
To nagode.
Ba yi masa adalci ba. Dalili na kuma shine ai umurni aka bace je karba. Idan aka shugaba ya umurce ka kaje ka karbi abu ka kaiwa wani ya gaban shugaban ka kama dan aike. Ai masa adalci. Ba yi masa adalci ba yi. Abubuwan da yake faruwa a kasar nan akwai abun da ake nufi mu talaka mai da mu kamar mu musa abun da muke ba abun da ya dame mu daban abun da ake yi mana daban magana a kama mutum daya daure shekara bakwai a ta ina kudin da ya cin gaba.
Mun gode Alhaji Adamu. Yanzu kuma ga waya daga Taraba. Wa muka samu daga Taraba?
Ibrahim Usman ne.
To malam Ibrahim Usman, bari mu ji naka ra'ayin.
So magana ta gaskiya dai abinda ni nake ra'ayi shine duk wani mahaluki kuma duk wani mutumin da yake da wannan hannu a irin wannan abun ya kamata mu talakawa dai mun zabi Muhammadu Buhari kuma muna da kishi akan shi muna da yakini zai mana wani abu. To wannan gwamnati dai tsakani da Allah aikin da take mana muna mata kyakkyawan zato. Amma kuma muna so duk wani wanda yake da laifi a kama shi ire-iren sa dan akwai shi da yawa.
To malam mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma ga kira daga Niger. Wa muka samu daga Niger?
Ka samu Malam Hamisu mai nakan injiniyan Wando a Mashego local government Niger state Nigeria.
To Malam Hamisu, to menene naka ra'ayin?
To ra'ayina wannan kamun da aka yi gaskiya sai mu ce wannan kotun ta yi hukunci yadda ya kamata, saboda idan aka duba mutanen nan fa zalunci ne suka yi, ba wai kudinsu ne suka dauka suka yi amfani da shi, kudin talakawa ne. Saboda haka muna ma shugaban kasa Allah Ubangiji ya kara masa jagoranci, muna yi masa addu'a. Kuma wannan kane-kane duk wanda aka zalumi a kama shi a hukunta shi daidai irin hukuncin da ya yi. Ya kamata kuma kafin a yanke musu hukuncin aurin da za a yi musu, ya kamata a karbi abin da suka sata sannan a yi musu hukuncin da ya kamata. Salamu alaikum, mu kwana lafiya.
To mun gode da naka ra'ayin. Mun sake samun kira daga Taraba. Wa muka samu daga Taraba?
Kuna magana da Dauda Gwanoti dan kare-kare daga Taraba State.
To malam Dauda, gare ka, menene naka ra'ayin?
Wato ra'ayina a gaskiya, in za a yi hukunci a yi hukunci na gaskiya, a zahirin gaskiya za a yi bincike a Najeriya. Irin wannan wadda suka yi almundahana da kudaden al'umma suna da yawa a Najeriya ba kaɗan ba. Amma gaskiya hukuncin ana tafiyar baya mana yadda muke so. Ya kamata a yanzu haka daga hawan mulkin Buhari zuwa yanzu sun samu ne a yanzu an kama duk wanda yake dauke da wanda ya saci kudin al'umma.
To mun gode malam da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma sai Bauchi. Wa muka samu daga Bauchi?
Suna na Garba Ayuba daga karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi.
To menene naka ra'ayin?
To alhamdulillah, ra'ayina dai yana da kyau. Duk wani wanda ya taba kudin gwamnati ko da shine wane ne, ba ma Olusegun Sanetu ba, a masa hukunci daidai da abin da yayi. In aka yi haka shine an yi adalci daga karshe. Garba Ayuba Imam, yana muku fatan alkhairi, ku tashi lafiya. Nagode.
To mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma da haka muka kawo karshen daukar wayoyin ku. Muna muku godiya, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Jamhuriyar Nijar.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau ta Super League ta Jamhuriyar Niger inda ake mako na 16 a Esdouane Tawon birni mai Talele Olympic Football Club ita ma ta mai da ci 3-1. AS Fan ta Soja ta sha kashi a hannun sojojin Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ɗaya da nema dukkan suna birni mai ne. Jongorzo Football Club ta Maradi ta sha kashi ɗaya da Banza a birnin Maradi a hannun AS Sonidep ta Mampeter. GS Adar Tattawa ta kwashi kashin ta a hannun AS Ninjelak ta wutar lantarki ɗaya da nema a birnin Tawa. Yannan a Yamai, AS Police ta ƴan sanda ta sha kashi a hannun AS Guard National da ci 2 da nema. Da ci 3-1 ne Salis Sporting Club ta Wambrin Yamai ta karkare Racing Football Club da Bukoci ta Yamai. Sai kuma Urana Football Club ta Arlit Jihar Agades da ta hankaɗe Espoir Football Club ta Zandar a birnin Arlit da ci 2-1. A wannan wasanni na ƙwallon ƙafa na Super League ta Jamhuriyar Niger inda ake mako na 16 ana fafatawa, yanzu haka AS Sonidep ta Mampeter ita ce ke kan gaba da maki 33 bayan wasanni 16, sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale tana matsayin ta biyu da maki 32, yayin da Sahel Sporting Club ta birnin Yamai take ta uku da maki 29. Da maki 28 ne AS Douanta Custom take matsayin ta hudu ta birnin Yamai. AS Garde Nationale du Niger tana matsayin ta biyar da maki 28, sai kuma ta shida AS Fanta Sojojin Jamhuriyar Niger da maki 24, ta bakwai AS Police ta ƴan sanda tana da maki 23, sai Jangorzo Football Club ta Maradi dake da maki 18 tana matsayin ta 8, ta tara Racing Football Club ta Bukoki ta Yamai tana da maki 18, AS Nijelak ta wutar lantarki tana matsayin ta 10 da maki 17, GS Adar ta Tawa tana ta 11 da maki 17, sai Olympic Football Club ta Yamai tana ta 12 da maki 15, yanan ta 13 ita ce Urana Football Club ta Arlit Jihar Agades da maki 15, sai ta 14 kuma Kutal Espoir Football Club ta Zandar da maki 12. To har yanzu dai a wasannin ƙwallon ƙafa a yau ne ake can ana ci gaba da fafata yanzu haka, inda a birnin London club din Chelsea ta kasar Ingila ke karbar bakuncin Bayern Munich ta kasar Jamus, sai Napoli ta kasar Italia karbar bakuncin FC Barcelona a wasannin Champions League a mataki na kungiyoyi 16 masu neman zuwa quarter final, yayin da a gobe idan Allah ya kai mu Real de Madrid ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Manchester City ta kasar Ingila. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Hukumar da ke yaki da yaduwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar a samu barkewar cutar coronavirus a nan Amurka. A yau Talata, kwararriya a hukumar ta CDC Dr. Nancy Mazzonia ta ce an wuce shallin dasa alamar tambaya ko za a samu barkewar cutar a nan, batun da ake yanzu shine yaushe za ta barke. Ta kuma ce Amurkawa su kwanda shirin cewa ɓullar cutar za ta yi matukar shafar harkokin su na yau da kullum. Tana mai cewa ba za su iya hasashen girman yadda cutar za ta yadu a sassan kasar ba. Gargaɗin na hukumar ta CDC na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a yau Talata cewa ƙasashen duniya su fara tunanin hanyoyin da za su tunkari cutar idan ta ɓarke a yankunansu. Hakan dai yana faruwa ne kuma yayin da shugaban Amurka Donald Trump a yau Talata ya ce an dasa matakan daƙile yaduwar cutar, duk da cewa ya nemi dala $2.5 billion daga majalisar dokokin ƙasar. To, jami'a a Italiya ma na can suna fatatashin ganin sun daƙile yaduwar cutar wacce ake wa lakabi da COVID-19, bayan da a yau Talata aka samu su mutum biyu da suka kamu da cutar a Tuscany da Sicily da ke da tazarar ɗaruruwan kilomitoci daga arewacin ƙasar da aka hana shige da fice a wasu garuruwan yankin.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sau a kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe, Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Leather's Question da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan namu na yau Mr. Carl, ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin House na muryar Amurka a birnin Washington DC.